da sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan Haraba Police Station ta Rijiyar Zaki inda a daidai wannan lokaci wani mutum yazo yake kokarin shigar da kara a dangane da yanda ya zargin wasu bata gari sun sare masa yan yatsu kai tsaye muna tare da wannan mutum zamu so mu ji cikakken suna
ni ne Abubakar Abdullahi wanda yake farin gadan wasu bata gari ne a nan Rijiyar Zaki suka yunkurin za su sare suka yi wannan da wani Shafi'u sai Shafi'u suka yunkurin za su kashe shi kotu sai ta bada bailin su sai kuma suka
kotun sai ta bada bailin
kotun Rijiyar Zaki ce sai suka yunkurin sai suka dawo bayan an bada bailin su sai suka zo suka sare mu yan yatsu na guda uku
dai laifin me kai musu
babu abin da muka yi musu
duk kuma da mutane a zaune a gari
a halin abin da ya faru ne akan abin da ya faru da shi Shafi'u saboda na dan bashi kariya akan abin da za su yi mishi
kariya kamar wasu area
akan kada su yi masa wannan abin gwargwadon iyawata to mun shi dale shi
to yanzu kai kana ga wannan rauni a hannunka misali yanzu ka zo gurin yan sanda ka sanar da su su waɗanda suka yi maka abin suna ina
yanzu suna Rijiyar Zaki an kamo su
nan police station kenan
nan police station da Rijiyar Zaki
mutum nawa aka kama a cikin su
an kamo wajen mutane kusan sun kai mutum tara haka
to me sauraro wannan bawan Allah wato kamar yanda ya aka ji daga bakin sa ya je ya bada shaida ne a wajen yan sanda akan cewar wasu bata gari sun yi sare Shafi'u kuma an je kotu a ƙarshe kotu ta bada bailin wadancan su kuma sun fito sun ji masa rauni kenan kana kallon kamar da kotun bata bada bailin ba wataƙila da hakan bata faru ba
da hakan da bata faru ba kwarai kuwa
to mai sauraro zamu tuntuɓi shi kakakin wato kotunan Kano Baba Juma Ibrahim domin mu ji martanin da lasi tun daga shi wannan mutum yana kallon kamar bayar da belin wato da ba a bada belin ba da ba a yi masa wannan raunin ba duk da cewar akwai hurume-hurume na kotuna sannan kuma kotunan dai akan tsari suke amma dai kada mu ziyo shi Baba Juma Albasa da kada mu tauna masa albasa da baki bari mu tuntuɓi Baba Juban ta waya mu ji martanin da zai yi
to dama ka san shi beli kamar yadda kullum muke faɗa cewar dama ce ta wanda ake zargi ko kuma tuhuma da laifi a gaban kotu doka ta bada dama a bada shi beli shi kuma bada belin wani abu ne da ake cewa dama ce da take hannun alkali wato discretion ɗinsa ne na ya bada beli ko kuma kada ya bali that is a laifin da wanda za a iya bada beli kenan a gaban ita wannan kotun a ce tana da hurumi so amma duk da haka dama ɗaya daga cikin ka'idojin beli shine cewar wato ba za a sake aikata laifi makamancin irin wanda aka aikata ba idan aka bada mutum beli wannan yana ce daga cikin kaida shi kuma kamar yadda na fahimci shi wannan korafi nasa wannan wani laifi ne wanda yake wato mai zaman kansa idan an bada beli akan wani laifi da mutum yake fuskantar tuhuma a gaban kotu bayan ya fita daga laifin daga wannan beli kuma ya je sake aikata wani laifi so kaga wannan wato wani dalili ne da mai ƙarfi wanda zai iya sa a karya wannan beli a gaban wannan kotu saboda haka shawarar kawai da nake ba su shine idan har yana da lauya ko kuma ma ko ba shi da lauya in aka sake komawa gaban waccan kotu to ya sake daga hannu ya sanar da cewar bayan lokacin da aka bada belinsa ga kuma abin da ya sake aikatawa kuma kafin ma wannan lokacin tunda dai laifin da aka aikata masa kuma wani mummunan laifi ne to yana da dama da zai iya sake komawa gurin yan sanda ya gabatar da korafi domin su danke shi kuma su sake gabatar da shi a gaban wata kotu ko da ba wannan kotun da ta bada beli bane ina tabbatar masa idan har aka je wata kotun sannan aka bada sanarwar cewar ai dama ya taba aikata wani laifi yana beli a gaban wata kotu to wannan dalilin kuma zai iya sawa duk da damar sa ce doka ta bada a bada belinsa to kuma kotun ba za ta bada belinsa ba sakamakon cewar a lokacin da aka bada belinsa a wata kotu ya sake aikata laifi makamancin haka za ta yi yana da previous record kenan
to mai sauraro Baba Juma Ibrahim kenan wanda muka tuntuɓe shi ta wayar salula yanzu kuma za mu tuntuɓi wato kakakin rundunar 'yan sanda DSP Abdullahi Haruna Kiyawa tunda an sai su waɗannan matasa suna nan a charge office ta ɗan sanda ta Rijiyar Zaki zamu tuntube shi don jin matakin da rundunar za ta dauka akan su waɗannan matasa Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar charge office din Rijiyar Zaki.